吧唧，没洋口呀。Wata kungiya mai fafutukar tabbatar da adalci da mulkin karba karba a jihar Kebbi tana ganin lokaci yayi da za a kawo ƙarshen mulkin yanki daya da ke samar da gwamna a jihar tun lokacin dawowar mulkin demokradiyya a shekara ta 1999. Jama'a assalamu alaikum. A farkon makon nan ne wata kungiya mai fafutukar ganin an baiwa yankin Kebbi ta Kudu damar rike mukamin gwamna a karon farko tun dawowar mulkin demokradiyya a shekarar 1999. Ta gudanar da wani babban taro a garin Zuru ta jihar Kebbi inda ta jaddada buƙatar ta na samun damar yin gwamna a yankin da ya kumshi manyan masarautun Zuru da Yawuri musamman wannan karon daga masarautar Zuru. Masu fafutukar da yana korafi ne akan yadda yankin Kebbi ta tsakiya ko kuma musamman masarautar Gwandu da ke birnin Kebbi ta yi kaka gida wajen mulkin jihar ba tare da baiwa sauran yankuna ko masarautu irin wannan damar ta demokradiyya ba. Abdullahi Lamba dan masanin Yawuri kuma kwamishina a hukumar kula da ma'aikatan gwamnatin jihar shine kakakin kungiyar ta fafutukar.
Abinda muke nihi yanzu idan Kebbi Central ta yi gwamna, Kebbi ta tsakiya ta yi gwamna, Kebbi ta arewa ana iya ba ta dama. Idan Kebbi ta arewa ta yi gwamna, ana iya ba Kebbi ta Kudu dama. Wa zai dauka, wa za Allah zai ba, Allah da ya sani. Abinda muke bukata tunda mun ga Naija ana yi, ai kaga can Kure yayi daga zon A, Talba yayi daga zon B, yanzu Abubakar Sani Bello ke yi a daga zon C. In mun je Sokoto, Bafarawa mai girma gwamna Bafarawa yayi daga Sokoto ta gabas, magatakarda yayi gwamna daga Sokoto ta tsakiya, yanzu Aminu Tambuwal ke yin gwamna daga Sokoto ta yamma. To wannan abin in ku duba ko je ka tsina haka za ku iske ake yi, in kun je Kaduna haka ke abin da ai yanzu wanda suka yi gwamna kun sani na sani. Mai girma Muhammad Adamu Aliyu Shehuwar gwamna ya shekara 8 daga Kebbi ta tsakiya, sai aka dauko Sa'idu na samu dakin gari daga Kebbi ta arewa. Kaga babu wanda ya gwamna daga Kebbi Kudu. Ai muna ganin mutanen Kebbi Kudu ta Kudu suna da daman su ma a ba su dama.
Amma wannan al'amari ne na siyasa kuma na nuna ra'ayi da sha'awa. Shin waɗannan ɓangarorin to shin su sun fito ne sun nuna sha'awa kamar yadda yake tanadi a demokradiyya ba a ba su damar bane ko kuwa?
Wato abinda muke so, akwai abinda mutane kan ce, abinda ake cewa sanity, komai na so a tsarkaka shi kuma a ga an ta yi ƴan uwa tsintsiya maɗaurin ki guda. Idan yanzu aka shihida wannan adalcin wanda aka ce yanda ɗan Kebbi Central ke da dama, haka ɗan Kebbi ta arewa ke da dama, haka ɗan Kebbi ta Kudu ke da dama, kaga an shirya shi ba ta da ƴan gwagwarmaya na a ce a'a wani na ja da wani ba.
Wannan magana da kake, akwai mataimakan gwamna da dama da suka fito daga waɗannan yankuna waɗanda suka tafi tare da waɗannan gwamnonin da kan lissafa, ba ka ganin kamar an yi raba daidai ganin cewa an ba da waɗannan mukamai da kuma ƴan majalisun dattawa da sauransu?
Ai ba mun ƙi ba, amma kai da kanka ai ba ka cewa ka haɗa kujeran gwamna da mataimakin gwamna. Abinda muke nihi, kujeran gwamna misali me zai hana ta zagaya kowa ya samu? Illan me ke ga mutanen jihar Kebbi ta Kudu, illan me ke ga mutanen jihar Kebbi ta Arewa?
Akwai lokacin da ƴan wancan yankin suka yi bambantawa ta ƙarƙashin wata ƙungiya da ake kira Areda, inda aka yi babban gangami da kuma duk irin wannan yunkurin, amma daga ƙarshe abin sai ya zama kamar makaɗi ya faɗawa. Baka ganin wannan ma watakila wani tasiri kake ganin zai?
Eh, to duk abin da kenan, babu wanda ya gagari Allah. Allah ya san manufarmu, abin da za mu yi ba mu yi ne don wani ba, in kuma ko wanda ke labarin wani ɗan takara ya ɗauki nauyin mu ko ya tsaye da mu ya zo ya faɗi kowa ne. Mu ba zaman ɗan takara muke ba, muna duban a raba abin ga kowa ya samu, kowa ya shiga a yi da shi, kuma a ba kowa, a yi mu kowa adalci. Adalci tunda ita kanta jihar mun ce Kebbi State the land of equity. Abin da ku a equity shi ne in an ba albasa ruwa a ba yalo. Mu a halin yanzu kiran da muke yi namu ne na tahiyar APC, abinda PDP ke yi jam'iyya ce daban, ba mu san manufarsu ba, ba mu san aikinsu ba, amma mu dai muna kira ne mu shihida mu kan mu adalci mu ƴan APC.
Kuna da tabbacin kuma jam'iyyar ku ce za ta koma kawo gwamna a jihar Kebbi?
Ai Allah ɗaya ke iya sanin gobe. Duk wanda ya ce maka ya san za a yi sallar la'asar, yanzu aka gama sallar azzafar, duk wanda yace da shi za a sallar asar a ƙarya yake Allah da ya sani.
To me yasa baku sawo wasu jam'iyyu ba waɗanda su ma Allah na yasa su ci gona?
A'a, idan muka dauko jam'iyyu za a ga kaman an dauki abin da wani manufa, amma mu muna so in muka tsarke kowa kowane tsuntsu gan gidansu yake yi. Jam'iyyar mu muke so a tsarkake.
To sai dai wannan ba shine karo na farko da ake samun irin wannan hankorin a jihar ba. Domin kuwa yan shekarun baya ma haɗakar yankunan Kebbi ta Kudu da ta Arewa sun haɗa kai waje ɗaya a fafutukar ganin cewa ya kamata yankin na Kebbi ta Tsakiya ya zakuɗa haka nan domin baiwa sauran yankunan biyu damar yin gwamna a jihar. Tsohon mataimakin gwamnan jihar Suleiman Muhammad Argungu, wanda kuma shine shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar a halin yanzu, shine ya jagoranci waccan fafutukar ta farko. To amma yana ganin da akwai gyara a wannan sabuwar tafiyar ta yanzu.
Na farko dai ina son jama'a su yi la'akari da dalilin da ya samu a ƙirƙirar jihar Kebbi da yarda da amincewa akan masarautu ne hudu, ma'ana Gondo Emirate, Argungu Emirate, Yauri Emirate da Zuru Emirate. Dukansu a wannan lokacin nan sarakunanmu da shugabanni sun yarda, sun yi itifaki na cewa suna son a yi jihar Kebbi kuma da headquarter a birnin Kebbi. Na biyu kuma, bayan waɗannan lokuta an zo lokacin siyasa. Ina so kuma jama'a su yi la'akari da cewa kundin tsarin mulkin Najeriya har yanzu bai ba da damar da wani zai iya takara ko da councilor ne karan kanshi ba, ma'ana independent candidate, dole sai ya ƙarshen jam'iyya. To shi yasa mu a wancan lokacin da muka yi wannan mun yi la'akari da abin da na faɗi na farko, ma'ana mun jawo sarakuna duka guda hudu da kuma ƙungiyoyi waɗanda suna da rajista kuma sananni ne a jihar Kebbi da Najeriya. Ma'ana akwai Gondo Emirate Development Association Geda, akwai Argungu Areda, akwai Yeda, akwai Zeda. To duka sai da muka yi la'akari da cewa waɗannan ƙungiyoyi ne da ke muka wakilta waɗannan masarautu ne, kuma tare da sanin shugabanni da sarakuna don mu tabbatar da cewa abin nan ba mu yi shi ɓangare guda ba. Haka kazalika dole sai da muka sanar da gwamnati mai ci a wannan lokacin nan, ma'ana gwamnatin Sa'idu Ɗakin Gari. Haka kuma mun yi ne muka ɗobo daga cikin kowane jam'iyya da ke akwai, don kada a ga da cewa yan jam'iyya guda ne ke son su yi wannan wani abu wanda bai fahimta ba zai iya ba da wata ma'ana. To amma yanzu nan ni ina jin kamar gare ku kune na biyu nike jin cewa an yi irin wannan taro. Ni dai kaga dai dan ƙasar Argungu nike, kuma dan Areda ina cikin shugabanni, sa'annan kuma ina cikin shugabanni na dattijawa na jihar Kebbi. Na uku kuma yau a matsayina a cikin wannan gwamnati, kuma ya kamata a ce duka a hidda haƙƙin ɓangarori daban-daban domin a hidda haƙƙin kowa, don ba wani wanda bai son a yi adalci ga al'ummar da yake wa jagoranci. Kuma in aka dawo aka buɗe ta, na yi imani da cewa ba za ka samu mutum ɗaya ba wanda ba zai so a yi irin wannan adalci ba, domin maƙwabtanmu jihar Sokoto, maƙwabtanmu jihar Niger, tun da aka fara wannan demokuraɗiyya a shekara ta 1999 har yanzu nan karɓa-karɓa suke yi. So saboda haka ba wani abu ne sabo ba, abinda ake so dai shine jama'a su gama hankulansu kuma su yarda za su yi abin da tsakani da Allah, ba a yi ɓangare ba ko a ware wani gehe ba.
To amma wani na iya ganin cewa watakila a halin yanzu ba za ka goyi bayan wannan fafutukar ba, ganin cewa kana cikin gwamnati a yanzu.
Ai kamar yadda na faɗa ba maganar gwamnati, ai ga yadda nake magana, ina goyon bayan a yi adalcin karɓa-karɓa. Ba kuma wai cewa gudan ina cikin gwamnati ba za mu yi daina magana karɓa-karɓa ba, a'a, yin karɓa-karɓa. Ai shi yasa na ba da misali da cewa maƙwabtanmu a jihar Sokoto da maƙwabtanmu a jihar Niger ai duk suna karɓa-karɓa, kuma shi ne adalci. Kuma har yanzu mu a jihar Kebbi, ni ina ɗaya daga cikin mutane waɗanda ke kira ga wannan ɗin, amma abin da nake faɗi shine kada a bar kowane ɓangare a baya, a jayo kowa da kowa, domin abu ne wanda ba mutum ɗaya ke iya yi ba.
A ƙarshe, kana ganin wannan fafutukar za ta iya nasara nan gaba?
Za ta iya nasara in jama'a sun haɗa kawunansu, an cire son zuciya.
To a makwabciyar jihar Kebbi kuma, wato jihar Niger, wata baraka ta kunno kai a babbar jam'iyyar adawa ta PDP, wadda ta kai ga wani sashen 'yan jam'iyyar dakatar da tsohon gwamnan jihar Babangida Aliyu. Duk da yake dai wasu magoya bayansa sun ce ba za ta sabo ba. To amma saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa za mu kawo muku cikakken bayani. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari. Cuba Hero Diodoni ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.